Hakan ya fito ne daga bakin shugaban kungiyar Alhaji Musa Kur Abubakar a lokacin da yake zantawa da manema labaru a ofishin kungiyar dake Abuja. Shugaban kungiyar Alhaji Musa Kur ya zargi hukumar hana fasakauri da aikata badakala da almundahana a tsarin gudanar da aikin ta, wanda yace hakan na haifar da zirarewar biliyoyin naira na kudaden shiga wanda hakan barazana ne ga tattalin arzikin kasar.
Ga takardu a hannu, ga kuma hotunan motocin nan. Mu abin da muke so da ku, ku zo ku karyata ku ce takardun nan ba naku bane, sai ku kai mu kotu ku ce mu muku kage. Amma sun kasa cha ake by the directive of the controller general. To kuma kowaye controller general da custom shi ya bada wannan izinin a yi wannan abu, wannan almundahanan da suka ga cike yi har yanzu ba su daina ba.
Mataimakin shugaban hukumar custom Muhammad Abba Kura a wata zantawa ya ce zargin bashi da tushe ballantana makama.
Motocin nan da ake maganan ana aushonin ninzo ana mai ai ba da sauki yake kama su. To kai kawai kana zaune ka zo ka ce mana kai based on wani association ba wani abun da kai ba inda doka ya baka yanci kai wani abu ka ce dole a baka. Idan yana so ya shiga other aspect da bai shafi auctioneers ba, ai ga majalisa ya je su canja doka. Amma as long as wayannan dokokin suna nan, haka za mu ci gaba da aikin mu. Idan yau custom ta cire kuɗi da aka bata a budget ta sayi motoci, motocin na amfanin su ya kare za a auctioning din su, dole za mu kira register auctioneer. Amma idan wanda ya shiga overtime ne ko kuma wanda aka yi season din shi based on laifi, dokar ga ya fidda hannu auctioneer a ciki.
Alhaji Musa Kura ya kuma yi kira ga zababben shugaban Najeriya Bola Tinubu da ya maida hankali wajen gudanar da ayyukan da za su kawo ci gaban ƙasa.
Abin da shi zagaba ya kamata ya yi da ya zo duwannan ma'aikatan da aka samu matsala da su, da zai ba da mahimmanci akan cewa ya ga an farfado da su. Kuma kamar yadda shi zababben shugaban ƙasan ya yi furuci cewa maganan student loan da sauransu, cewa in Allah da zai kuma rubuwar nan masu gobin da ake da shi, kuma muna mishi fatan alheri.
Wannan dai ba shi ne karon farko da 'yan kasuwa ke kokawa da jami'an kwastam ba, tun bayan umarnin rufe iyakoki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.